والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومولاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يوم 23/10/1443 وأن لا شيء 24/5 ميلادية 2022 za mu shiga darasin fiqhu malikiyya a littafin risala na Ibn Abi Zayd al-Qayrawani babun fi awqati salati wa asma'iha. Wannan babi zai karantar da mu cikin lokutan sallah da kuma sunayen ko salloli din, ma'ana sunan kowace sallah zai gaya mana. Don wata sallah tana da suna sama da ɗaya, wani suna biyu, wani suna uku, hudu da sauransu. Amma salatu subhi, amma sallan asuba dai, wahiya salatu wusda, ita ce as-salatu wusda inda ahlul madina, a wajen malaman madina da Allah yake cewa hafizu ala salawati wa salatil wusta, malaman madina suka ce salatil wusta ita ce sallan la'asar, kaga suna biyu kenan. Wahiya salatul fajri, kuma ita ce salatul fajri sallan alfijir, sallan asuba, kaga tana da sunaye salatul wusta, salatul subhi, salatul fajr, salatul gadaci. Kuma dama Yarabawa suna cewa kasratul asma'i tadullu ala sharafi al-musamma, ko yawan ainihin sunaye yana nuna ainihin darajar wanda ake ambata din. To fa awwal waqtiha, farkon lokacin sallan asuba dai shine insida'ul fajri, ketowar alfijir. Al-mu'taribi, shi alfijir din zai sifanta mana, dan alfijir din kala biyu ne. Akwai alfijir wanda duhu yake biyo bayan shi, haske wanda duhu yake biyo bayan shi, wannan ba alfijir ne na gaskiya ba. Alfijir na gaskiya shine al-mu'taribi bid-diya'i, wanda yake bujirowa da kyalli, yake bujirowa da haske fi aqsal mashriqi, a can ƙuryan mahudan rana, saboda dama shi alfijir yana gabatar rana ne, hasken alfijir daga hasken rana ne, saboda haka da ƙuryan mahudan rana, inda rana take hudowa can zaka ga hasken ya dago daga wannan gurin. Zahiban, zaka ga hasken yana dagowa, yana tafiya, yana tafiya minal qiblati, daga ainihin qibla shine mashriq din kenan, ila dubulin qiblati, har zuwa ainihin cikin qibla din, zuwa bayan qibla, hatta ya tafiya har ya dago gaba daya, ko ya ummul ufuka, ya ga mai satanni, har hasken ya ga mai gari gaba daya, ce gari ya waye. To wannan irin alfijir din shine wanda yana ketowa daga gaga, hasken ya keto, shikenan lokacin sallah ya shiga. Wannan ya sifanta mana yadda alfijir din yake ne, ba wai sai ya dago ya gane sasanni sannan lokaci ne ba, a yana nufin alfijir din da lokacin sallah yake, in ya keto shine alfijir din da in ya keto yake ketowa ta ƙuryan mahudan rana, kaga in kaga haske tono je ba ta nan ba, ba alfijir bane. Sannan kuma in ya hudo din yana dagowa, yana tafiya, yana tafiya, yana tafiya, har zai ga mai gari gaba ɗaya, gari ya waye. To wannan alfijir din shine ainihin alfijir din da yana cetowa lokacin sallah na asuba yake shiga. Wannan farkon lokacin sallan asuba kenan. Wa akhirul waqti, ƙarshen lokacin asuba kuma shine al-isfarul bayyinu, sararewan gari mabayyani, allazi, wanda iza sallama minha, idan mutum yayi sallama daga wannan lokacin, ma'ana in mutum ya fara sallah daga wannan lokacin wayewan garin, yana yin sallama bada hajibu shamsi, kaskon rana zai bayyana. Ma'ana in alfijir ya keto lokacin sallah ne, har ya dago, har ya gama sasanni, har gari ya waye. Dan an ce isfar shine lokacin da zaka iya hango mutum ka gane wannan wane ne, in dai ba yana cikin wani rufi bane. To har zuwa wannan lokacin, kuma wannan lokacin shine wanda idan mutum ya fara sallah a lokacin yana yin sallama shamakin rana zai bayyana. Shi yasa ma a malikiyar ma akwai wanda suka tafi akan cewa alfijir ba ta da abin nan, sallah asuba ba shi da laruri, kawai lokacin shi gaba ɗaya muktari ne. Wasu kuma sun tafi akan cewa in gari ya waye aka samu isfar, to lokacin muktari ya ƙare, sai laruri daga nan zuwa kafin fudowar rana. Wa ma baina hazaini, abin da yake tsakanin wayannan lokutan guda biyu daga hudun alfijir zuwa sararewan gari waqtun wasi'un lokaci ne mai yarwa dama shin an ce muktari farko muktari da ake muktari da ƙarshen muktari duk lokacin da mutum yayi sallah bai laifi ba yayi sallah a daidai kan lokacin ta jiddade wa abdal zalika awwaluhu mafi fice wannan din shine farkon shi jiddade an fiso lokacin da yafi shine kai a farkon lokaci amma kana da yalwa kana da daman ka bari sai tsakiyar lokaci ko ƙarshen lokaci kai shi duk kana da dama wannan lokacin sallar asuba kenan wa waqtul zuhri lokacin sallar azhur kuwa idza zalati shamsu idan rana ta gushe an kabiji sama'i daga tsakiyar sama idan rana ta gushe daga tsakiyar sama rana tana hudowa daga ainihin mashriq tana dagowa za ta je ta fada a maghrib to idan rana ta fito a mashriq kaga tana dagawa har za ta je tsakiyar sama to idan ta je tsakiyar sama tana karkatawa jar fadawanta to daga ta dan fara karkatawa sai mu ce to lokacin azhur muktari ya shiga kenan lokacin da kuma kaga wannan an kabi sama'i a sama kenan ka daga kanka wa kana zillu fi ziyada idan kuma ka duba ƙasa lokacin da inuwa zai riko cikin ƙari ma'ana lokacin da inuwa ya gama rabuwa ya fara karuwa saboda akwai abin da ake cewa zillu zawal inuwa baya karewa gaba daya a wasu nahiyoyi da inuwa zai kare kyau gaba daya bai wuce wata nahiya ba untatacciya wanda a wannan nahiyar ma bai wuce wasu lokuta ba saboda haka akwai abin da ake cewa zillu zawal in wanda rana za ta yi zawal a kai to ba za ka ji safa da wannan ba kawai tana raguwa gashi akwai sauran inuwan kana ganin ta fara karkata jayin yamma ta fara karuwa sai mu ce to lokacin da asari yayi wa yustahabu kaga anan bai magana zillu zawal ba saboda yana magana ainihin zawal din ne ainihin zawal ba ruwan shi da zillu zawal ainihin zawal kawai yana raguwa daga ya fara karuwa da rana ta gushe a tsakiyar sama shi kenan lokaci yayi tunda ba aunawa ake ba kawai ana nuna zawal din ne kawai ranar ta gushe in to lokaci yayi wa yustahabu ansu an tu'akkara a jinkirta ainihin sallar azhur din fisaifi a cikin bazara lokacin da ake zafi ana so a jinkirta sallar azhur idan an yazida zillu kulli shay'in ila an yazida zillu kulli shay'in rubu'ahu har zuwa lokacin da inuwan kowane abu zai ainihin zai karu da rubu'in shi ɗaya cikin hudun shi inuwan kowane abu zai daɗu da ɗaya cikin hudun shi ma'ana zawal tana yi lokacin azhari yayi amma ana cikin bazara ko da lokacin yayi ana so mutum kar ya yi sauran sallah ya bari sai inuwa ya karu da ɗaya cikin hudun kowane abu tunda kowane abu inuwan shi ɗin ya danganta da daidai tsayin shi saboda haka idan ka saka abu a cikin rana sai ka ga in ka auna tsayin abun kashi hudu inuwan da yake ya kai ɗaya daga cikin hudun to zuwa wannan lokacin ake so ka jinkirta ainihin sallar azhur kafin kai to kaga nan da yake aunawa ne matsamman shi wannan yace matsalan zillu kulli shay'in rubu'ahu lokacin da inuwan kowane abu zai daɗu da rubu'in shi ɗaya cikin hudun shi to anan kaga da yake aunawa yake magana kaga ai tunda aka ce rubu'i dole aunawa zaki sannan ka gane ainihin rubu'in sai yace ba da zillin ladhi zalat alayhi shamsu tunda au ne to fa sai ka cire inuwan da rana ta gushe akai shine zillu zawal din dole sai lokacin da take raguwa ta gama raguwa lokacin da ta fara karuwa akwai inuwan da ta fara karuwa akai to in ka zo lissafin rubu'in sai ka cire wannan inuwan da rana ta fara karuwa akai shine zillu zawal sannan sai ka auna in abin da ya zo a bayan zillu zawal din ya kai rubu'i to daga nan sai mu ce daga nan ake so kai sallar azhur shine kare rubu'i din kenan to wannan kaga bai ware mai sallah shi kadai ko mai sallah a jam'i ba ko ma waye in dai lokacin bazara ne ana so a kara ya zamo ainihin an samu rubu'in kama wakila amma an ce an samu wani kauli cewa innama yustahabbu zalika fil masajid kadai ana son wannan karin rubu'in kama din ne a cikin masallatai biyu da yakan nasu salata saboda mutane suke riski sallah saboda in ka lura mai yawancin mutane suna tsayuwa kafin azhur ko in rana ta yi zafi mutum zai dan kwanta ya huta to ba mamaki lokacin da zawal din yayi mutane duk suna bacci to a dan ƙara rubi in kama saboda mutane su zo su riski sallah shi yasa aka ce a ƙara wannan wa amrul rajul fi khasati nafsihi amma mutum a kebantuwan kanshi shi kadai zai yi sallah fa awwalul waqti afdalu lahu farkon lokaci shi yafi gari shi wannan kaga wani kauli kenan an rabe tsakanin mai sallah shi kadai da jami'i in a jami'i ne ku kara zuwa rukun kama in mai sallah shi kadai ne kawai ko cikin gudu ko cikin bazaran ne yayi sallah a farkon lokaci shi yafi wakila kuma an samu wani kauli aka ce amma fi shiddatil harri amma in ana cikin tsananin zafi fal afdalu lahu shi kanshi mutum shi kadai din in zai sallah abin da yafi gare shi an yi buri da biya ga sanyar da ita ma'ana ya bari ranan sai ta gama ayyin garjinta ta fara sanyi sannan yayi sallah wa in kana wada ko da shi kadai zai sallah in ji a tsananin garji ne ba to daga farkon lokaci kaga ai yanzu in rana ta fito tana zafi in ta je tsakiya kaga ta gama daukar zafin ta tana karkata kaga za ta fara ainihin hucewa duk da mu yanzu anan a lokacin ma zamu ce zafin ya fara shiga mu amma zafin da ta fiso ne amma ita kanta din zafin ta din in yaje tsakiya kaga ta gama daukar zafi tana karkata nan gaba kuma ita kanta hucewa za ta riƙe tana hucewa har za ga al'asar lis ba ta da zafi din to abin da yafi a cikin tsananin zafi ko da mutum shi kadai zai yi sallah an yi buri da biha ya sanyayar da ita ma'ana ya buri sai ta fara sanyi wa in kana wada ko da shi kadai ne ya kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace abridu bis salati fa inna shiddatal harri min fi jahannama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yace ku sanyayar da sallan azhur fa inna shiddatal harri saboda tsananin zafin ranar nan fa min fi jahannama daga kucin jahannama ne garji da boruwan jahannama shi yake kawo wannan tsananin zafin rana din to kaga wannan hadisin bai nuna mutum daya ko ainihin sallar jami'i ba saboda haka ko da mai sallah shi kadai ne in ana cikin tsananin garjin rana ana so ya sanya wannan farkon lokacin sallar azhur kenan wa akhirul waqti karshen lokacin ta kuwa shine an yasira zillu kulli shay'in mislahu lokacin da inuwan kowane abu zai kasance kwatankwacin tsayin shi kowane abu wato ya danganta da yanayin tsayin abin idan abu dogo ne kaga inuwan shi zai tsayi in abu gajere ne inuwan shi zai gajarta saboda haka kowane abu lokacin da tsayin shi ya zo daidai da inuwan shi to wannan lokacin shi ne karshen lokacin sallar azhur shi ma wannan din ba da zillin nisfin nahari bayan ka cire inuwan rabin gini din nan bayan ka cire zillu zuwal kenan inuwan da rana ta gushe a kai in ka zo lissafin ainihin kama din sai ka cire zillu zuwal sannan abin da ya sauran idan ka auna ya kai tsayin abin da ka auna din to wannan lokacin shi ne karshen lokacin sallar azhur wa awwal waqtil asri kuma shi ne farkon lokacin ainihin la'asar kuma farkon lokacin da asar shine akhiru waqtin zuri karshen lokacin azhur yawa dama ba su rabuwa karshen lokacin azhar shine farkon lokacin la'asar ba su rabuwa har ma malamai sun ce suna tarayya a tsakiyar lokaci tarayyan nan yana nufin a wannan lokacin da suke tarayya in kai azhur ma a lokacin kai a muktari in kai la'asar ma kai a muktari sai dai kuma inda ake khilafan suna tarayyan a ƙarshen kaman farko ne ko a farkon kama na biyu ne shine ake khilafa in ka dauki kaulin a ƙarshen kaman farko suke haduwa sai mu ce idan aka je ƙarshen kama saura raka hudu ƙarshen kama an kai da asara lokacin ma daidai ne in kai azhar ma muktari ne in ka dauki kaulin a farkon kama na biyu ne sai mu ce to an kai da asar a ƙarshen kaman farko ba ka da asar yawwa in kuma kai azhar a farkon kama na biyu kana da azhar saboda haka khilafan da ake a ina suke haduwa a ina suke tarayya a farkon a ƙarshen kaman farko ne ko a farkon kama na biyu ne amma ala ayyalin je malamai sun tabbatar da suna musharaka a gurgudan raka hudu akwai wata raka hudu a wannan tsakiyar wannan kai azhar ma muktari ne in kai da asar ma muktari ne wa akhiruhu ƙarshen lokacin la'asar kuwa an yasira zillu kulli shay'in mithlaihi, shine inuwan kowane abu ya zamo kwatankwacin shi biyu ba da zillin nisfin nahari bayan inuwan rabin rana. Kagan kauna wannan sai kaga azhar muktarinta da la'asar muktarinta duk yawan su daidai ne. Azhar ma an ba ta cikakken kama ne, la'asar ma an ba ta cikakken kama, tunda karshen kaman farko zuwa kama biyu shine ainihin muktarin lokacin la'asar. Shi ma dai in ka zo auna kama biyu din ba da zillin nisfin nahari bayan ka cire inuwan rabin yini, ma'ana zillu zuwa ɗan kenan. Wakila to wannan kauli mutamar kenan ba, wakila kuma an ce istaqbalta shamsa, idan ka fuskanci rana biyu wajika da fuskarka, ma'ana an ka tsaya ka fuskanci rana da fuskarka, wa anta qa'imun kana tsaye daidai, gaira munakkisir ra'saka baka sunkuyar da kanka ba, wala muta'i'in lahu baka sunkuyar da kanka, ma'ana baka sunkuyar da idanka ba, baka sunkuyar da kanka ba, kana tsaye daidai. Fa idza nazarta ila shamsi, idan ka dubi rana a wannan tsayuwan, bi basarika da idanunka, sai ka ga gashi kana ganin ranar tana haske idanka, to faqad dakhalal waqtu, haqiqa lokaci ya shiga. Wa in lam taraha, idan ko kai wannan tsayuwa daidai amma baka ganin rana ta yi sama da ila, bi basarika da idanka baka ganinta, to fa lam yankuli waqtu, har yanzu kai hakuri lokaci bai yi ba, kaga babu zancen aune aune, kawai ka tsaya ka fuskanci rana kana ganinta lokaci yayi, baka ganinta saurara. Wa in nazalat an basarika, idan ko ta sauka daga ganin naka, ma da ka tsaya ka fuskance ta yake ranar har ta yi kasa da ainihin ganin naka, faqad tamakkana dukulul waqti, haqiqa shigan lokaci ya tabbata, tintini kenan lokaci ya riga ya shiga. Wallazi wasafa zalika, wallazi wasafa, wanda ya sifanta wannan din, malikun shine Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik shi ya bada wannan fatawan kamar yadda ya bada ainihin wancan da baya. Annal waqta, kuma lokacin da asar fiya cikinta, ma lam tasfarra shamsu, tun daga wannan lokacin da rana ta fara shiga idanka, matukar rana ba ta yi fatsi ba duk lokacin da asar ne. Fatsancin rana shi ne wanda za a ganta a jikin ainihin garu da ainihin duwatsu, za a ga ta yi fatsi ta yi ja ba kamar mai haske kamar yadda ta fara ba. Wannan lokacin da asar kenan. Wa waqtul maghribi, lokacin sallar magruba kuwa, wayya salatu shahidi, ita ce salatu shahid, sallar ainihin mahalarci. Ya'ani yana nufin alhadira, mahalarci mazaunin gari. Ya'ani yana nufin annal musafira, matafi ma, la ya kasuwa ba ya kasurunta, wa yusalliya, yana sallatanta ne ka salati alhadiri, kamar sallar mazaunin gari, shi yasa aka ce mata salatu shahidi, saboda ba a kasurunta. Fa waqtuha, lokacin ta ko gurubu shamsi shine faduwar rana. Fa idza tawara bil hijabi, dan rana ta buya da shamaki, mana idan kana ganin rana, kana ganin rana har kaga ta bace, baka ganin ta ta kure ta bace da shamaki, wajabati salatu, lokacin sallah ya wajaba. Tunda kaga a duk lokacin da baka ganin rana ba mamaki, nan gaban ka shi kuma yana ganin rana, ba ruwan mu da nan gaban ka, kawai a inda kake, in dai babu abin da ya tsare tsakaninka da rana, sai zama ka daina ganin ta ta kure, shikenan lokacin magruba yayi. Sai dai malamai suka ce in akwai kaman dutse a tsakanin ku da ranan, yanzu misali mafaɗin rana sai ya zama a garin ku dutse ne mai tsayi, kaga ai in ya bada bayan dutsen, ranar har yanzu tana nan, to yanzu ba za ka tabbatar ba, sai ka juya kuma gabar, sai kaga gabar yayi duhu. In gabar yayi duhu, ya nuna rana ta faɗi, amma in ba gabar ne ya duhu ba, ko da baka ganin ranar, ai tana bayan dutse ne. La tu'akkaru, ita magruba ba a jinkirta ta, walaysa laha illa waqtun wahidun, ba ta da wani lokaci sai lokaci guda ɗaya, tak la tu'akkaru anhu, wanda ba a jinkirta ta daga wannan lokacin. Muje?
Na'am.
Waqtu salatil atamati, lokacin salatul atama, wayya salatul isha, ita ce sallar isha. Wa hadha al-ismu awla biha, kuma wannan sunan shi fi cancanta da ita, duk da salatul atama ya zo a hadisi, amma ka ce mata salatul isha ya fi dacewa da ita.
Na'am.
Saboda mai gaibu ya fi shafaki, shi ne kuyan shafaki, saboda sunan isha din shi ne ya zo a yanin nasin Qur'ani, ko wa bada salatul isha.
Na'am.
Wa shabaku, to kuyan shafaki din shi ne lokacin sallar isha, to menene shafaki? Wa shabaku, yace shi shafaki, al-humratu, shine wannan ja al-baqiyatu, wanda yake wanzuwa fil maghribi, a mafadan rana, inda rana ta fada, zaka ga akwai haske da yake wanzuwa a wannan gurin. min bakaya shu'a'i shamsi kuma shi wannan hasken yana daga wanjin kyallin rana ne ranar da ta fada wanjin hasken ta ne wannan hasken fa idza lam yabqa fil maghribi sufratun wala humra idan ya zamo babu wani fatsi ko wani ja da ya saura amma fadin rana daidai inda rana ta fada idan kaga wannan hasken ya bace babu sauran wani fatsi ko wani ainihin jajaja to faqat wajabal waqtu haqiqa lokacin sallar isha ya tabbata ya shiga kenan wala yunzur ila albayad fi almaghrib ba a duba ainihin hasken da yake mafadan rana ba wai gaba da yamma in ka duba tana haske ba romu da hasken yamma kawai daidai inda ta fada wannan kyallin wannan ainihin ja da fatsi din idan babu gaba daya shikenan lokaci yayi koda yamma akwai haske za a iya sallah fazalika la waqtun to kaga wannan lokaci ne na sallar isha kaga wannan a mazhabin malikiya kenan amma in kaje kan mazhabin hanafiya za su ce hasken yamma gaba ɗaya sai ya bace dan su wannan hasken shine shafaqi a ainihin fahimtar su amma a fahimtar malikiya wannan ainihin daidai mafadan ranar wannan ja da fatsi din in ya fice za a iya sallah fazalika la waqtin to wannan buyen shafaqin lokaci ne na sallar isha tun daga nan ila sulusin layli har zuwa sulusin dare har zuwa ka kasa dare kashi uku kashi ɗaya ya wuce mimma yuridu ta akhira haga wanda yake nufin jinkirta sallar isha ya shugulin domin wasu shagulgulan shi muhimmai au uzurin ko wani uzuri da ya same shi zai jinkirta zuwa wannan lokacin da an ba shi dama tunda lokaci muktari lokaci ne mai yalwa wal mubadaratu biha aula amma ita ma gaggauta ta shi yafi wala ba'sa amma babu laifi an yi akharaha za an yi akiraha alul masajidi ma abota masallatai za su iya jinkirta sallar isha kalilan kadan bayan lokacin yayi legitima in nasi saboda taruwan mutane lokacin yayi amma mutane ba su taruwa ana so a dan jinkirta ko ba laifi a jinkirta saboda jama'a a taru a yi sallan a cikin jami'a wai qura'un nawm qablaha an karanta yin bacci kafin sallar isha wal hadisu kuma an karanta hira ya gani shuguli inje ba domin wani shuguli wanda yake muhimmi ba ba da bayan isha bayan isha inje ba wani muhimmin abu ba ba a san zaman hira musamman
a can wato sallar duhu ba